yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau gilin namu na fasahar dinke-dinke ne. Sashen Hausa ta tattauna da maɗinkiya da ke sana'ar ɗinka kayan kawa. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara birnin Kumasi a Ghana inda wakilin sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da ita.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, kamar da kuka sani ni Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ne wanda yau zan tattauna da Hajiya Zaliha Kasim, shugaban Zaki Included. Ban sani ba ko akwai bambancin wanda ake kira maɗinki da fashion designer. Duka dai za ta mana bayani. Zan so ba kuwa tawa da kanta ta gabatar min da kanta. Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Hajiya Zaliha Kasim. Ni ne founder Zaki da kuma creative director basically make sketches and designs and then make certain certain clients. She is an easy direct workers in whichever tailor it is. Come on, okay, design kaza haka nike so muyi shi wani bi kuma yin patterns so viral so adanka role on creative director.
And then na fahimci malama Zakiya a da dinki dai ana dai yin shi dai ne kawai a sa tela dinka ba a zama a tsara, amma yanzu kun kawo wani sabon tsari wanda ku da kanku kafin a shiga ɗakin dinki a dinka sai an dauko biro pen da paper an zamna an rubuta yanda ake so a yi dinkin ko baka ba an rubuta yanda ake so a yi dinkin sannan a kai ma wanda zai yanka ko baka ba idan ya yanka sannan a kai ma wanda zai dinka
haka nan ne dai to kin describe shi. So tailors kuma shemu ce suke dinki kuma so dai ba haka ce tailor cikin English basic most of the time na su suke aikin maza so dai ba shi da wurin suits wurin coats kayan maza dai so dai ba tailors ke yi. Now an zana confused tailor da seamstress ko seamster ko fashion designer. Now seamstress da seamster su basically kamar yadda aka faɗi da zo aka yanka she adinka so seamstress na ko seamster na nation dey dunka ko za ta dunka ba ta yanka sa so dey shaka seamstress na is seams so seams na ne zanu abiu you know left and right na da ka gama ka dinka na abu biu na ka gama na seams kenan she sa ke cewa seamstress ko seamster na miji ne seamster. Okay, now tailor kuma na it's almost close to fashion designer amma ba fashion designer bane abin da yasa tailor shi yan kawo ni design. Okay, ina so wani ba kan gadin ka min tailor kenan ya dunka ko ya alteration ko ya fit regard to your kiran jikin mutum. Now fashion designer nan ita ko shi na create suna kirkiro wani sabon style ko wani lokaci dan kaman wani yayi yazo ko wani sa wani bugu an sa igi a cikin ana ja fashion designer ke create wannan. The fashion designer basically na wata da ko wani na kirkiro style ko wani lokaci
wato fashion designers su ne wanda suke kirkiro style abu guda ba fashion ne kowa duniyan gado kai fashionable don har dai kana so kai ado kai kyau you are fashionable don baka tasha ka sa just anything ka fita dole ka sa riga dai mai kyau kana so shi wani sa kuma she zamana mu musulmai an tun gwada mu muna especially matan ado ne kamata mu yi aha amma kuma she zamana kuma ga batun fashion din gaga style ga gender dai kike son ki adonki yanzu ya zaki ki same shi fashionable na zamani yanzu kuma ki fulfill obligations da ga mata a musulma ki ado na that's where ni nike coming don ni line na ina modest way na modest way na actually ni na gani kaman ma yana da wuya yafi ada lines na don me kana son ka dress mace adinice kuma tayi fashionable tayi elegant and class without back a body wani uri ko baka show skin ko wana abuba so now in a very challenging like to get that
yanzu muna wani duniyan da celebrities jarumai duniya ana shiri sai kiga wata babban jaruma a kasan waje tayi shiri kuma ni da nake dan gane baka ni ma ina son wannan dinkin kuma ina son a rufe jikina kuma ina son in rufe mayafi ki sai ne zaki ki yi mini wannan dinkin shi kike nufi
abin da nake nufi kenan so kin samu style na kike so nan amma kin ga kaman so dai wa ya ga ka baka ce mace ta yi kyau non muslims nan kenan kin ga kaman maybe ta mamman ta ya fito an bari riga har kan ka taranta sha'awan da ake gani kenan amma sai kin ga kuma mata musulma mu ado ba bari ko ina ba gwada ko imi ba kin ma ya fiki kuma kin fito kin kyau wani bi ma shu da kansu ma su zo suna admire yana ba su sha'awa ma aha
so bari mu zo bangaren kalubale yau sunan ki ya shahara a Ghana kafin ki kai wannan matsin wani kalubale kika fuskanta
to wannan dai shan ce business is day wadi aiki ko ya da ka fara shi kana da wadannan jinsin nan and most of time na so dai a shaka kamar na farko so dai a shaka batun kudi ka establish kana need kudi yasa so dai a shaka kamar ni na tsoro ya shiga amma yanda na abi gwai na realize ne kai dai fara koda da guda ka dai ne ki fara maza ta ke ya kamar na kamar dinki akan da ke ki fara cikin gidanki cikin dakinki just like na let's fara share apartment na other room na sa machine win na fara na carry fashion school obviously challenges in them ka samu clients ka bar a gani kamar kai ma kina kokari ko ki ma ga sabon abin da ki ma kike kawowa duka yana da wuya duka kana need mutane na da su you know kind of farmer kwa luckily for me na samu na da chicken circle na daga boka abiyoyi and all that soon patronize soon ce okay don kamin kaza ya fara kadan kadan kenan don komai zaka fara da wuyan shi duka mutane nake jikinka in suka kama maka shikenan shi sa kowa lokacin na batun circle of friends in ba suna pushing ka su taimake ka kai wani ko kuna push juna ba baka samu kwazon cewa kamar na iya so basically na mutane na kake wasa da su kake rayuwa da su kake go back wata kuma su ma no kuma da su pushing ka su baka karfin gwiwa isa su na na su fara patronize kadan kadan aha yaso kuma samu batun kuji kuma ka karuci guda ka kai ni kaza ba dai easy kuma mu ba mutane da mun je mu karbi loan bane don interest haramu ne sai sa kadan ka ina da wuya amma ka samu wanda zai taimake ka ko da don haka kadan ka fara kadan kadan kana biya kana jujuyawa ya isa so dewa ka ga batun kuji the challenges din da kuma samu clients that is customers ya ka figure out hanyar da ka bi kadan kadan kai kuma sai ga gan Allah ya kawo sauke shi ina son sinke da kanki wani challenge guda ne ba ka ki taba mantawa cikin aikin da kake ganin kan kai wannan da shi ya bar na siya kan tafana na kai okay so for me personally ni mata aure kuma ba Ghana nake ba US nake da zama family na na wurin kuma start business kuma na daga US da sauki bari sai sa ya kwata in zo gida in zo so kai kaman balancing you know family da kuma business ba karami ya ga ka samu miji ne ke da hankuri kuma ke da fahimta ke da gane wannan shi fa dai akwai ka samu challenges issues here and there yake koma ya kinda da and all those things in now from both family side ina side yin ba ya mata kuma ke samu hankuri ne da ke deal da kowa don kisa bin ne ka sa kuma gaba kin gane shi yasa wannan challenge din for me personally wannan ne I'm still facing it but alhamdulillah so far as miji daga ke kike arako partner ki na understand at least they be the easy but kadan kadan you know can find the middle ground and I'm still finding the middle ground of balancing family na da kuma aiki na
so yanzu misali kisan mutanen mu na Nigeria Niger Mali da sauran kasashe da gane da sai ce dinki da ana iya dan fito da shi amma su ba su fita kamar inda mu muke mishin na da mashinin shi a daki yake to ya zai yi shi ba ya iya yi wani abu shi ma a san shi kamar yanda kika yi kika nuna
social media ashe kin fita ba na ce kamar a lot of amma gane ma zaki social media ne fita na je na ga wani ce ina dinki suna na zaki ba yau technology ya bar abu da yawa ya yi sauki kuma unfortunately nan kuma majority of mata kuma na ke waɗannan kasashen nan suna in a shell na da yawan su wasu san yadda ma za su use social media ba so the challenge then will be kamar to find a way that that's just to maneuver don phone yanzu smartphone kowa na rike da smartphone me wiya ne ka yi ta wasa da shi don yadda daga don ni a wasan social media abin gaba ban da knowledge shi hakan ga but you know fijiri fijiri wasa da shi bibin cikin tattaba mistakes ya zozo kin dun ka wani abin azo ji yanka photo dibi ya kai ko da baki samu like ko guda ba an gani because sometimes muna sa mai da hankalin mu kan like nan da share nan so there how many times kike scroll kan Facebook line ki baki like ko ba amma kin gani so eventually gradually kadan sun gani sun notice kama na ga wani abu kazo bari in koma shi yasa ya kamata handle na kuma daki sai zama wani abin da zai yi easy mutum ya tuna sunan da daki use ma branding ki ko yana da ke kira abin da kanki ma abin da kike yi kika sa mai suna hashtag ki hashtag komi from fashion modest wear the hijab scarf long dress New York fashion week anything hashtag it you'll be surprised how much will come back later. Eh ka fara baki gani significance shi baki gani darajar shi amma just keep on. Is a wonder zan yafa da kenan.
Kuma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
To yanzu alal misali yariya ne take karatu take zuwa makaranta kuma tana sha'awar dinki me zaki da yawa
na ga ya mata na je na degree na cikin finance abin ga financial accounting I'm a financial accountant by degree amma bai yake da shi ba because passion na na cikin fashion and growing up wannan abin ga na in kika shiga dinki ta kan ki zo kan ce kenan kin fail school sai sa kike dinki amma ana manto haka ban ga su Versace ga su Chanel Gasu Balenciaga, Gasu Nende, and they are making money. Now, modest wear industry, nga da nake cikin. It's a $250 billion industry a year. Kuma guess su wake sese cikin modest wear industry ga matan musulmai. Kiye ki shiga Dubai, ki samu a bayan $1000. Ce sa in ba mu no da mu ji aikin wannan arzikin ya zo gida ba. Mun yakin banza tunda da mu no muke zubawa. Zinariya nawa muke zubawa mu cikin yani. Ce sa in fashion ke kan zuciyanta wallahi tace because ni ba Nigerian apprenticeship number I went to a fashion school. She said, akwai Radford, akwai Blue Crest, that is degree program in fashion. So what are you talking about?
Misali, kamar da yake dinkin nan, sai yaronki tana tashi, she ta iya dinkin wani. Kina ganin zaki yake direct ta koki juya rayuwar ta zuwa wannan dinkin.
Inda abin da take so kenan. Because when na je back to the success born ona, like na fara gogo da mata ta gane, ba she's in medical school. Okay, and she's so passionate about it. So on the car and she wants to pursue it or do something with it. What now? Funny line, I'm the back of me. But me bum, I'm trying in Julia, Alkali Yaro, Kang Abinda, because I wouldn't be in the car, Damwa, Matako, Michigo, Biba. Don't sana, the Kwaba Binde, Sana, Hanu. Corona, Yazo, offices, they were soon shut down. Businesses, they were soon shut down. Kobaka, Kaiba.
So Yazo, Muzo, come but to Yenda, Wasu. Manyan telolin idan an kawo yaro an sa hannunsu ya tun da kin zo yanzu ke zaki dinga shara ke zaki dinga rafi akwai apprentice akwai kaza haka dinkin yake haka fashion ma yake ko dai ya na masala ne wannan nan
wannan na fashion designer so kamar ina na fara farko na explain position san kowa sunan seamstresses ne da suka koyi yanka kadan suke su hada riga su dinka ba fashion designers ba kuma so da yawa rashi ke sa iyaye su kai yaran su turiya kana don baya ma biya school fees ne liyare ta continue da kila da mana so ta continue school ba dinki take so ta yi ba amma don ba komi gida sha ja ga wata da ke cikin unguwa gwada mata dinki ita kuma da ta zo nan she tana exploiting ta da mai da tayar aiki me shara me zuwa rafi me zuwa wani bi mata su je gidan ta ta yi mata girki be kamata ba sam because ana duba kaman lefi shine ki kaje kai sata ko kaje kai no wan ga babban lefi ne don me shi ya zo koya a burin ki ba ki gwada mata ba ki kuma ci amanan ta yaro ya yi yanzu ana wanci ana abu sha biyun dare yariya ba ta kai gida ba wai don ana wurin dinki bai dace ba sam kuma ya zama wani abin da ke yana ci mini rai she sa as a fashion designer as a brand yanzu haka ina work kan module in the don soje waɗannan yaran nan SS ma ba ta kila ba su ce ba suna nan suna so su je su koya amma don wahalar da ke ciki wuri suka ga an shiga cikin aikin makeup now ban da problem da aikin makeup amma nawa da ake samu ciki don da waka sai zangonnen mu suna nan da yawa yoshi za a zo a ganga ko suna ka ga sun koya su kamar ni makeup artist ne haka da koyar ba shi gwana ne amma one in 20 or 1 in 100 so dai wa cikin zango she sa jinki wani abu ne na ko baki fita ba kina cikin gida kin dunka baya kin sayar kin ci abinci in kin zo kin aure ne da mijin ki bai son ki aiki ya bi do ban understand wannan abin ga ba ko wanda yake control gida ko wanda yake shine gida shi wannan ba ruwa na amma yau sha she kin koya dinki ko da kin kin dinki kina da mutane ke dinki so su zo gida su karbi
so yanda wani dinki a ce yariya ta kai shekara 5-4 ko kuma mun fara da 3-5 akai yade shekara nawa mutum ya kamata yi a ce ya iya dinki kamar yanda kika yi wannan dinkin a shekara nawa
fashion school na naje wata 6 because it's intense kinga ni dinki ba na mai wiya bane ki gama bu ki jibiya kan mashe ki ta kai wuce ba mai wiyan ke nan ba creativity wannan ba teach she sa wannan zai doke ki sometime ki develop style ki da yanda da kike produce kayan ki da dai sa mutane su ce oh this one is unique nan nake so yin dinki na kinyani amma dinki nan da kanshi kika koya yana da ki cire biya ki cire hannu da body half length ya kare yanzu style na da ki fara serious ruwa nan muke cewa style breakdown yana da ake zo ke ina so yi puff sleeve, okay, ina so yi flare, ina so yi tapered, ina so yi kaza. Wannan dey take a time. She said, any orientazo, first 3 months, let's say my first 6 months, kin gwada mata basics of dinki. Ka kare mata zuma kina taita taita yanki. Amma tazo, kina waste time on ta cikin wani zuwa yawo zuwa sese, ko ta je wanki, ta je tana miki girki, like kina cin amanan ta. Kin gane, na na kare fashion school, she na magana da CEO. Let's take a moment. I remember that I was calling him Alura Marabai. Why can't you find the one now? Because they can don't can she take a machine now. It's the easiest part of the job. Aha, creativity now. In the like cow style, he creates one up. King only style, as I get to do, as he can make it unique. Mawani, that's where the challenge is. I'm about thinking, don't can she?
Now the China, we're gonna China, 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 soon, cow style, here, chicken, and then, and King, come in, and we're gonna make up, yes, you call, and much, you can, I hear, who can get to make up several the country. I'm not in Kiba, yeah, that is a cow, and
so you're right on the online, the Shikaranga, not a board, so basically, decisions by Nanya. So them put it before them come on. So Zaki start training by young one and the so see degree now. What an case so so koya denki and my basso so so j rim, you know, matter chicken on one denki now because they don't want to go through another stress. So now so got system in place and that's also koya at their pace. Because in an intensive course by co working the hikima kama wa ba she sa wannan da dai doke sun shekara ne asanu a kwanci hankali su iya su yi amma ba she sun shekara uku fudu da suke nan ba she sa ina son in outdoor wannan module na the dance training su within a year in Allah ya da sun gama da dasu su fara aiki ana biyan su
yin wani shawara zaki ba wa iyaye mu mata ko yayin mu da suke dinki bakin hanyar na kin gan me shin tayi dinki sai gani ina harkar dinki shekara 25 shekara 35 amma wannan shago shi take ciki har yanzu wata iya ta kai a ce ma misali tana da shago bi ko kuma wani abu wani safiya ne babu
na'am so irin wannan nan in ka koya wani guda in kana ga kaman ya isa kenan wannan zai sa baka cin gaba baka shiga cikin like inda aka kai yani now in misali ta koya dinki ta bude shagon ta amma tana kokarin neman kari kan abin da ya aka yi shi bari neman koya in kara na kaina gradually ki fara grow kenan ki fara shiga cikin top tier nan amma in ke you are okay with okay well bokwanga akwai aure kaza na you know yayan kaza ne ga didin kai yayi gan ba su in samu kanana na and you are okay you are stuck there yau ina nan zaki na sa ko wasu nake shakkan zuwa nan because soon samani yana da sada she sa you know all na muna need both you know chicken unguanam and then groups like it wa corner come misali I'm a fashion house ama kuma akwai fashion house ni kwani ke look up to akwai so Christie Brown so pieces kingani yanzu ni mana fara I'm also looking forward to hitting it global to get to the level of muche I think Hannah Hariri your nananga but I know her kingani so you always have to aspire to be better than what you are. I might think I'm comfortable in the kitchen. Yeah, you cover key. Zua gaba. Aha. She said, "Go, chicken, call me them when they need carry. I'm gonna take care of my own." Aha. Now I come and check. I'm doing Allah Sui Ankuri. Urin training. What? Mutani. That I Sui. She said, "But Allah, come and mention Yabiani." In kala ni mami ya aiki kaduki kabia mention because yao kama mumanta mu Muslimani. Akwai haki. Muta kuma hacking mutu. Emba mention. Ya ya fi ba gobe kiyama ka biya yasa ni abuguda nake guide na kenan bon so in shiga hakiyo ni na shiga hakiyo na hope me shi ya fadi mini roki ka gafar aha balle wuri da me shi ya biya ka wada min sana'a she kana jan me shi baka gwada mai so dai ba sha ce wai akwai secret in aikin ba so a gwada an za yanka sha boye like duka in ba gwada maka ba ka kanna wani ya gwada maka yasa you also have to you know ka push for Bemaka Buka by Jabukuma, especially Musulman, who designing King and Nimuzangan, King Ghana as a whole. We find ways in a damn upgrade come. Yes, also opportunities here, the Muma Musaman, because by Aja Chekama, ministers and Mata Musulmai, co MPs who are being there, soon as Auri and Aki Musulin. I can't see Musulmaki Machina doing Chingani, because we've been led back. Zambu industrialization in Ghana, ma. It started with the Zambu. Exactly. Yeah, from Dinky business, you name it. Zambu. Yeah, call me. Zambu was so good. They were not Ido Chinganga. Am I in Zunia Kagani? We have been put at the back burner. Who know Popoca Sima come? She says, well, they were not sure come on for the anyone. Kana getting the Skirana because I don't want to have been the one easy back. Am I? It's about time we took the horse by the reins. So, I mean, I'm afraid the matter, Musulmai, Mumfi Shop, Yafiado, Esa Ezu, Avinga, designers, they are disguising modest work. Here, I can go fashion shows, as you can, King and Go, Rigoni, Bubu, and everything. Modest when as you can, she actually, because we realize, come on, I see, because who I can say, Mata Musulmai, don't moon at all, I do. Hey, I do what Shekara de Wuchina from January to December. Tembe matan zangu aure na osukati ya yino osukasi jinki na osukai kaya na zabaya and Dubai nga tekinga guda na osukasi. That's the average people na maki now. Imagine masukudin. So it's an industry ne kamata mu explore. She said nide o I will implore if nide fashion na kai idunki I suggest do Allah get into amakuyashi. Go to reputable places. Don't you samu ili minshi so say ba no point number. I'm not disrespecting them, Amma. It's even so I take it seriously. Yeah, Kamata can be a Koya one day, Kamata.
So you don't care so Shahara to get IT and Binky, Yena to get Renki. That Kamata can name me in the Kundin Chig about IT Yaki. Kina choose the Kanki. Now the other Muka Paul Kashin Tatona Muda Hajia Zuleka Castle Sugarman Zaki Fashion
Zaki, yeah, Zaki and Clothes.
Okay, Zaki and Clothes,
yeah.
Mashallah. Now, the Agana and the Tasha Harashus, thank you, Matana Timokawa, Al Umar Zongo, the Matasa. Now, what is it? What is it?
Shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda ku dumuriyoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin da Julie Levis Christian da ta hada shirin baki ɗayan sa ni Zahra Aminu Fagi daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.